أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا بركة مدسالوا أولا مسلسل ميتار البركة مسجد عثمان بن عفان wanda yake da magarin ci gaba da karatu na Umdatul Ahkam wanda fawa Imam Abdul Ghalib Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala idan ba a manta ba satuttuka wanda suka gabata mun tsaya a darasi na 23 yau kuma zan mu tashi a darasi na 24 duk da kasancewa wancan lokacin mun fara bayani akan babul azal wal iqama babi wanda yake bayani akan kiran sallah da tada iqama mun fara bayani akan shi mun fara mun karanta hadisi na farko sai kasancewar lokaci bai babu dama ba mun samu mun kai sharhin hadisin ba na farko ba yau muna 11 ko kuma 10 a ganin ɗan Nijar a ganin kuma Saudiya 11 ga watan Muharram hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 wanda yayi daidai ga 31 ga watan 8 2020 a kalandar Bature. Hadisin da muka karanta hadisi na farko a cikin babul azan wal iqama hadisin Anas bin Malik yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala umira Bilal an yashfa'a ala adana wa yutira al iqama. Wannan hadisin idan muka leka a cikin Sahihul Bukhari zan mu samu wannan hadisi a kitabul azan babul azani masna masna babi wanda yake bayani akan lalle kiran sallah bibin tashi ake yi so bibiyu ake fada idan muka diba juz'i na dai shahi na 125 hadisi mai lamba ta 605 zan mu samu wannan hadisin hadisi ne wanda Imam Al-Akhar rawaito shi daga hanyar Abi Kalaba haka shi ma Imam Muslim ya rawaito mana wannan hadisin zan mu samu wannan hadisi a cikin sahihin shi a cikin kitabus salat babul amri bi shafi'il adhan wa itar al-iqama babi wanda yake bayani akan kiran sallah ana bibiyan dashi iqama kuma ana daidai intata kenan ana yin ta ana wadatta so daya shi kuma kiran sallah ana wadatta shi so biyu idan muka leka juz'i na biyu shayi na uku hadisi mai lamba ta 378 zan mu samu wannan hadisi yake cewa qala Anas bin Malik kamar yadda can baya muka yi bayani wane ne Anas Anas shine khalifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana dan shekara 10 kuma aiki shi ta kawo manzo Allah shi bayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hidima yake cewa amara umira Bilal an yashfa ala adana wa yutira iqama hadika an umurci Bilal da bibiyanta a wurin kiran sallah kuma ya daidanta a wurin tada iqama abinda muke nufi idan yazo zai yi kiran sallah ya wade shi so biyu idan yazo zai yi iqama ya wade ta so daya sai dai da kai istisna'i a ciki wanda bai kamata ba wanda kamar muka samu al'adance idan an zo kabbara Allahu akbar Allahu akbar ana yin ta so kina wannan istisna'i ne sai kuma ƙarshe idan an zo la ilaha illallah ita ma ana yin ta so biyu kenan ita kuma bangaren ikama da aka ce a daidaiyan tata kenan shi ma da kai istisna idan muka zo idan mutum zai ce Allahu akbar Allahu akbar wa sallallahu alaihi wa sallam wala so kamar yanda riwaya sahiha wanda aka samu yanda manzon Allah ya karantar yanda ake yin kiran sallah haka shi ma wurin wadai kan ikamata salat duk da yake kasancewar an samu sabani ko an sun ce idan an yi so biyu ta isar idan kuma an yi so daya ta isar idan an yi so biyu to yayi wannan kenan wannan hadisi idan muka leka shi zan mu gani abin da yake mana bayani yana bayani akan umurni duk lokacin da aka zo tunda cewa ya umira an umurci Bilal wane ne mabni bil majhul ne wane ne ya umurce shi kuma kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya umurce shi kenan an umurci Bilal da idan lokacin da yazo kiran sallah ya bibiyan tashi idan kuma yazo ka da ikama ya daidaita tata ashaba kamar yanda muke yin shafa'i da wuturi shafa'i shine yi raka'a guda biyu ko wuturi kuma yi shi mara kenan shi shine ake yi da ashaba idan muka dauka zan mu gani kalkashin wannan hadisin malumai sun yi sabani kamar yadda dama wancan lokacin hadisin karatunmu na baya muka yi bayani muka ce da kowa an su mas'aloli wanda suke da dangantaka da mas'alar kiran sallah da tare ikama idan muka leka zan mu gani malumai sun yi sabani a karan kanshi hukuncin kiran sallah kamar yadda lokacin da muka yi karatunmu na baya muke bayani akan muka yi shimuda akan wa'ansu suna ganin lalle kiran sallah wajibi ne wa'ansu kuma suna gani a idan wa'ansu sun yi sun dauke ma wa'ansu wa'ansu suna gani a sunna ne kiran sallah to karkashin haka zan mu gani malumai sun yi sabani akan mas'alar kiran sallah shin wajibi ne ko sunna ne ko kuma mustahabi ne idan muka dauka zan mu gani mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal da wa'ansu daga cikin Malikiyya da wa'ansu daga cikin Shafi'iyya da aba suke tahiya akan a lalle kiran sallah wajibi ne kuma wajibin ba wajibi bane ba akan wajibul aini ba wajib ne kifai kenan idan wani yayi ya dauke ma wani da ya kasance kuma wa'annan wanda aka yanzu wajabta akan su suje mutane wanda suke ba ne kai sai suka kawo hujja da wannan hadisin wanda muka karanta hadisin Anas bin Malik wanda yake cewa an umarci Bilal da bibiyanta kiran sallah kuma ya daidaita ta da ikama sai kasancewar kuma bayan shi da kai hadisin da suke kawo hujja da shi hadisin Malik bin Uwairis wanda hadisi ne wanda Imam al-Bukhari da Muslim duka suka rawaito shi idan muka leka Imam al-Bukhari ya rawaito shi karkashin hadisi mai lamba ta 628 haka shi ma Imam Muslim 1528 da yake cewa kun yi alzin lakum ahadukum yake cewa manzon Allah yake cewa idan kun zo kun sab kauri to dayan ku ya muku kiran sallah kenan nan fal yu'azzin umurni ne kenan ku sanya ɗayan ku lalle ya muku kiran sallah kenan akan wannan suka kawo hujja lalle kiran sallah wajibi ne wajib kifai idan wa'ansu sun yi to sun dauke ma wa'ansu kuma idan muka dauka su wa'annan in daga cikin su ma sun samu sabani wa'ansu ke cewa a'a wajibin akan maza ne ba akan mata ba idan mata idan ba su yi kiran sallah ba su yi ikama ba wannan ba su da laifi amma dai su maza wajibi ne wa'ansu kuma suka ce a'a dukkan su da mazan da matan dukkan su wajibi ne idan sun zo su yi kiran sallah sabida hadisin da aka samu hadisin da riwayar Imam al-Baihaqi wanda Ibn Umar ya rawaito shi duk da hadisin da kai sabani akan shi wa'ansu suka ce hadisi ne sahihi sai dai Imam al-Albani a cikin silsilatul ahadith da'ifa ya da'afa wannan hadisin ya ce hadisi ne mawdu'i shine hadisin da yake cewa laysa 'ala an-nisa'i adhanun wala liqama bakan mata babu kiran sallah ko babu tare da iqama kasancewa hadisin yana da dan yana bukatar a mai gyara amma dai an sun sa haji sai dai wanda muke kan hujja da shi bangaren hadisin Imam al-Albani ya da'afa hadisin da ya ce hadisi ne wanda yake mawdu'i haka idan muka dauka mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i sun tafi akan a'a kiran sallah ba wajibi bane ba balle sunna ce sunna ce suka kawo hujja da wasu hadisai wanda mafi yawan malamai sun tsaya a wannan hadisan daga cikin su da kai hadisin da Imam Bukhari ya rawaito shi yake cewa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi haji da yake haji ya sauka a Muzdalifa da ya sauka a Muzdalifa wajibi ne akan shi yayi sallah guda biyu tunda daidai bayan fadawar rana ya isa zai yi sallan magariba ya yi sallan isha a lokacin da suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka bai yi kiran sallah ba kurumsawa yayi aka fara sallah bai yi kiran sallah ba ikama aka tada kurum aka yi sallah
sai suka kawo wannan hujja da wannan hadisin da wajibi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sanya a yi kiran sallah sai duk da kasancewa hadisi ne wanda aka samu cin karo da kai hadisi wanda aka wanda Ibn Mas'ud ya rawaito shi wanda Imam Bukhari yake cikin Sahih al-Bukhari yake cewa annahu sallaha fi jam'in bi'azanaini wa iqamataini yake cewa Ibn Mas'ud yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sauka a Muzdalifa da zai yi sallar magriba da isha dukkan su ne da yin su kiran sallah kuma yin su iqama kuma wannan hadisin yayi karfi akan wancan hadisin kuma haka idan muka dauka Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam yana bayani akan cikin ikhtiyarat din shi yake cewa da kai wa'an su gungun malumai da suka ce akan lalle kiran sallah sunna ce ba wajibi bane ba yace amma ne dukkan su sun yi ittifaki akan lalle idan aka tarar da mutanen gari suna amsa sunan musulmai su yi kiran sallah ba aka saurara lokacin sallah yanzu ya huce su yi kiran sallah ba to wannan ya wajaba a yake shi saboda sun bar sunna yake cewa dukkan wannan mas'alar bangaren lafazi ne a ce sunna a ce wajibi yace ita ma sunna da kai sunna da idan baka yi ta ba hakika za a zarge ka kuma za a hukunce ka akan ta to wannan kiran sallah yana daga cikin wannan kiran duk lokacin da mutum ya shigo yazo ya suka haramta ma kansu kiran sallah to hakika jinin su ya halatta ya zama wajibi a yake su sai mas'ala ta biyu sabanin da malamai da suka samu akan shi siffar kiran sallah da siffar tayar da iqama idan zan mu ga wa'ansu a galgajiyan sai muna yin wani kiran sallah wanda ya saba ma yanzu irin masallatai da muke yi da overall zan mu gani dukkan su kowanne yana da gaskiya kuma kowanne an tafi akan wadashi idan muka dauka zan mu gani mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal ya tafi akan halaccin wannan siffa da zai ambata yake cewa siffar da aka samu Bilal yana kiran sallah da ita yace ita ce siffa wadda take yake cewa menene yake yi Bilal idan ya zo kiran sallah yana yin kiran sallah ne da wa'ansu kalmomi guda 15 menene yana yin kabbara guda 4 ko bayan kabbara guda 4 yayi ashhadu an la ilaha illallah guda 4 bayan su yayi la ilaha hayya ala salat guda 4 hayya ala salat da hayya ala falah su ma guda 2 kenan guda 4 sannan yayi kabbara guda 2 sannan ya cike da la ilaha illallah idan muka dauka zan mu gani kalmomi ne guda 15 da su ne Bilal yake kiran sallah kabbara guda 4 shahada guda 4 hayya ala hayalat guda 4 sannan takbira guda 2 sannan la ilaha illallah ya cike da ita guda 1 shi yayi 15 yace cewa kuma shi ma Bilal idan ya zo sai ta da iqama abinda yake yi yana yin su ne akan wa'ansu kalmomi guda 11 kenan yana kabbara guda 2 yayi shedawa guda 2 sannan yayi la haula wala quwwata hayya ala salatu guda 2 guda 2 sannan yayi qadqamati salatu guda 2 sannan yayi kabbara guda 2 sannan ya cike da la ilaha illallah shi yayi 11 kenan haka Bilal yake wannan kenan yanayin siffar kiran sallah wanda mazhabin Imam Ahmad bin Hanbal suka tayi akan shi shine kiran sallar Bilal kenan guda 15 a wurin kiran sallah da guda 11 a wurin tayar da iqama kuma idan muka dauka zan mu gani akan wannan siffar ce mafi yawan malamai daga cikin mazhabin Imam Abi Hanifa da Imam Shafi'i suka tayi akan ta sai kuma suna kawo hujja ne akan wannan da hadisin Abdullah ibn Zaid a cikin siffar kiran sallah da yake yi da iqama yake cewa lalle wannan siffar ita ce aikin da mutanen garin Makka suke yi kuma duk lokacin da aka zo aikin haji wannan kiran sallar shi ne ake yi tun can da kuma har yanzu sai dai idan muka dauka waɗanda suka saba musu shine mazhabin Imam Malik da Abu Yusuf da waɗansu daga cikin malamai akan lalle idan an zo kiran sallah ana yin kabbara guda 2 Allahu akbar Allahu akbar kuma sun kawo hujja ne da hadisin shi ma hadisin Abdullah ibn Zayd kuma da hadisin Abi Mahzura ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah lokacin da aka yi fatahun Makka ya ji shi yana kiran sallah ya sanya aka kirawo mai shi ya lankana mai kiran sallah shi ga yanda aka lankana mai kiran sallar da shi yake cewa lalle an umira Bilalun an yashfa'a al-azana wa yutra al-iqama hakika an umarci Bilal da idan ya zo kiran sallah ya yi kenan akan wannan hadisin mazhabin Imam Malik da Abu Yusuf suka ga hujja akan shi lalle kiran sallah biyu ne ba hudu hudu ba idan muka dauka zan mu gani malamai sun yi tsokaci akan wannan sabanin da suka yi suka ce a ai babu wani abu dukkan sifofin da suka yi sifofi ne wanda suke ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai kasance wanda kai tarjihi wanda Imam Malik mazhabin Imam Malik sai sahara da shi shi shine me ake cewa tarjihi shi shine lokacin da ladani zai yi kiran sallah idan yazo kiran sallah zai ce Allahu akbar Allahu akbar sannan ya koye muryar shi ya sake fada Allahu akbar Allahu Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah sannan ya sake dawowa ya ci gaba da kiran sallah shi shine abin da ake ce ma at-tarjihi yanayin koye muryar kama a wannan kuma haka idan muka dauka a da mafi yawan masallatan mu irin wannan kiran sallah ake yi a gargajiyance to shine shi ma a cikin shi malamai sun dan yi sabani akan tarjihi suka ce lalle bai halatta Shafi'iyya da Malikiyya suka ce akan halaccin mustahabbancin yin tarjihi kenan yana mustahabi ne idan an zo kiran sallah ayi tarjihi shi kuma wannan shi shine wanda aka samu mutanen Makka da mutanen Madina suna aikatawa saboda sun ka suna kawo hujja ne da hadisin Abi Mahzura shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lakana mai wannan kiran sallah kuma idan muka dauki su kuma mazhabin Abi Hanifa wannan Imam Abu Hanifa sun tafi akan ba mustahabi bane bayin tarjihi ba kina abin da yake idan ka zo kiran sallah kai shi ba kokon shi har karshen shi ba tare da ka koyi ba wani abu daga cikin lafazin kiran sallah wannan wannan shi shine irin matsalolin da zan mu iya dibawa a cikin wannan hadisin da muka karanta abinda zan mu gane karkashin wannan hadisin lalle kiran sallah wajibi ne kuma tayar da ikama ma wajibi ne kuma duk sigar da mutum da ya dauka imma sigar can sigar Bilal yanda aka lakana ma Bilal kiran sallah ko kuma yanda aka lakana ma Abi Mahzara kiran sallah dukkan su sun yi kenan mai hudu ko kuma mai biyu mutum ya dauka dukkan su sun yi duka malamai sun jawaza su idan muka dauka zan mu gani kuma lalle shari'a ta kula a wurin bangaren kiran sallah sosai ta yi tsantsan kuma ta yi bashi muhimmanci akan tayar da ikama hakika kuma kiran sallah ana yin shi ana tashbihin shi ana yin shi sau biyu kuma ikama ana daidaita ta sai dai abu biyu wurin bangaren kiran wurin bangaren takbiratul ihram Allahu akbar ana yin ta sau hudu sai kuma la ilaha illallah ita kuma ana yin ta sau daya haka ita ma bangaren ikama ana yin kabbara guda biyu sannan kuma bangaren kadikamati salat ana yin ta su kina wannan shine abinda zan iya kula a cikin wannan hadisin da ya gabata sai hadisi na gaba yake cewa al hadisu tsani wasittu hadisi na 62 ana abi zuhaifata wahb bin abdullah as-suwa'i qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء فكأني أنظر إلى بياد ساقيه قال فتودأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة wannan hadisi ne wanda lafazin Imam Muslim ne idan muka leka cikin sahihu Muslim zan mu samu wannan hadisi a kitabus salat babu sitrul musalli babu wanda yake bayani akan sitran mai sallah idan mutum idan ya tashi sallah wajibi ne ya sitra a gaban shi idan muka diba cikin juz'i na biyu shahi na 56 hadisi mai lamba ta 503 zan mu samu wannan hadisi ne wanda aka same shi daga waki al-Sufyan an Awn bin Abi Zuhaifa wannan hadisin daga dare aka same shi zuwa baban shi dan shi shine Awn bin Abi Zuhaifa shi shine ake ce mai Wahab bin Abdullah as-Suwa'i idan muka leka zan mu gani yana daga cikin tabaka ta hudu wanda Imam An-Nisa'i ya ce a Wahab wa Awn thiqa ne haka shi ma Imam Zahabi a cikin Al-Kashif yayi bayani ya ce wa Awn thiqa ne a baka ta hudu daga rawaya to hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yake cewa an abi juhaifa daga abi juhaifa wahab bin abdullahi as-suwa'i abu juhaifa wahab bin abdullahi as-suwa'i al-kufi ana ce me wahbul khair ya hi shahara da wahbul khair idan muka diba zan magani sahabban manzon Allah ne yana daga cikin rawaito daga cikin masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kabaka ta hanko kuma ya kasance daga cikin kananan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu shi abi juhaiba bai kai ba mulki ba bai kai ba bai balaga ba a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu kuma shi abi juhaiba ya kasance daga cikin jagoran komanda na ɗan sandan Ali bin Abi Talib ya kasance kuma idan Ali ya hawo son munbari yana hudaba yana zauwa gaban shi kasan munbarin ya tsaya gaban Ali ya tsaya kasan munbarin Ali radiyallahu anhu kenan idan muka dauka ina iya ce mai a yanke kan in Ali radiyallahu anhu kuma ya shahara ana ce mai wahbul khair kuma ana ce mai sahibu Ali bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu ai abokin Ali ba abokin Ali da Abi Talib yarda Allah shi tabbata a gare shi wahab abi juhaifa ya mutu a shekara ta 74 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata hada aka ce ya mutu a shekara ta 83 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka diba siru alamin nubala juz'i na uku shahi na 202 zamu samu labarin cikakken labari na abi juhaifa ko kuma wahbul khair haka tahzibut tahzib shi ma juz'i na uku shahi na 331 zamu samu cikakken labari na abi juhaifa ko kuma wahbul khair yake cewa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam hakika nazo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi qubbatin hamara'a min adam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin wata khayma al-qubba shine ɗan runma da za a yi tanti da za a buga khayma min hamara'a wannan khayma jace min adam na daga wata al'adab wata wadda take jimamma idan sai ake cewa kenan tantin da aka bugawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an mai shi ne da mata wadda take jimamma kuma an yi kuluranta da ja yake cewa qala shi abu juhaiba yace fa kharaja bilalun biwudu'i sai bilal ya huto da makayin arwalla daga cikin wannan tantin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa min nadihin wa na'il daga cikin sahabbai da kai wanda yake mai dan mai kambata yana rarra yana yake hawa cikin shi da kai kuma wanda yake daukan wannan ruwa menene suke yi tabarruki ne da ruwan arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba haramun bane yau mutum yayi tabarruki da yawun manzon Allah da sauran ruwa arwallan shi da saboda makamantan shi ko da gashin shi ko da wa'ansu abubuwa makamantan shi indai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ba mu dama shari'a ta ba mu dama mu yi tabarruki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabani wanda yake koma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dauka daga Abu Bakar har zuwa ƙarshen al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda aka ba mu dama mu yi tabarruki da shi babu ko mu dauki tuwar shi ko mu dauki gashin shi ko mu dauki yawun shi ko kuma mu dauki wani abin shi na daga jikin shi mu yi tabarruki da shi babu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan diba kan wannan matsala ce wadda take mai hadarin gaske zan mu samu an su sun zo sun zauna suna tofa yawun su ana tarewa ana shahawa wallahi ka zanta kake shahawa yawun manzon Allah shi kadai ne wanda yake tsakanki shi kadai ne wanda aka baka damar kai tabarruki da shi wannan hadisi idan muka leka zan mu gani da bilal da ya huto da makayin arwallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan mu gani sahabbai sun yi tunturu akan shi wani yana dauka yana yaye hawa jikin shi wani kuma yana dauka yana shamawa wani yana daukar ruwan da hannun shi shine yake cewa annadi shi shine duk abin da za a dauka a yayyafa shi shine ake cewa annada annadi shi shine duk abin da za a dauka kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi bilal ya fito daga makayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwalla da shi zan mu gani wa'ansu sun dauka suna yaye hawa wa'ansu sun dauki ruwan sun tafi da shi kamar yadda muka samu ana tabarruki da gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin matan shi ina tunanin Ummu Salama ne da take rike da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta sanya shi a cikin tandu idan mutum idan bai da lafiya sai ta zuba ruwa ta bashi ayi tabarruki da gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan mutuwa shi tana haka ana tabarruki ga manzo Allah amma dai ba wani ba ba wani wanda yake kiran kanshi wali ba hatta da Abubakar wanda karshen wulkin ta kafe a cikin al'ummar manzo Allah ko shi ba a ba mu dawon ba mu tabarruki da shi ba akan wani abu ba mu dauka lokacin da hori ya kama garin Madina ni akai Abdullah ibn Abbas akai aka kirawo aka ce dan Allah ka zo ka shiga gaba ka jawo kai addu'a mi tabarruki da kai dan bakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko Allah ya jikan mu ya manuka an fara lati ya kai ya Abubakar ta Abubakar amma dai tabarrukin da aka yi da shi ya meka ko kombarar sa a wurin Ubangiji ko Allah ya jikan su ya musu idan mas'alar wannan mas'ala ce wanda take da hadarin gaske ba baruki ba a neman tabaruki sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama wa alayhi hullatun hamra sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto a tare da shi yana sanye da wata riga wanda take ja al-hulla shi shine riga wanda take wanda larabawa suna cewa al-hulla shi shine rigar da aka yi izari da rida'i shi shine ake ce ma al-hulla wasu kuma suna cewa a'a riga ce wanda za a yi ta daga sama har ƙasa wanda za a buɗe mata kafada ala aide bangaren larabci wanda ya riga shi shine riga izari da rida'i shi shine ake ce ma al-hulla al-hulla al-hamra jan kaya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto ina kasancewa matsalar kaya jajaye a shari'a ta yi hani da musanya musulmi ya sanya kaya wanda suke jajaye sai dai nan muka gani nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya huto da kaya jajaye kalkashin haka da kai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi ne wanda yake hadisi mai lamba ta 2500 hadisin da yake cewa naha anil mayasiri al-humr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wa'ansu kaya wa'ansu abun hawa abun kawa ko kuma kayayyaki wanda za a sanya wanda suke jajaye kasancewar al-mayasir shi shine abin da za a tufa wanda za a sanya a kawata ta da zinariya ko kuma da dibaji kidan dibaji shi kuma wannan su wanda aka hana maza su sanya an hana a sanya jajaye al'aide kaya jajaye su malumai suke akan haramun ne a sanya sai dai kalkashin wannan hadisin da aka ce hamra mafi yawa kayan da abin da ya sanya shi Bilal Abu Juhaiba yake cewa yace wannan kayan da manzo Allah ya sanya kaya ne wanda suke jajaye saboda jin shi hirin jaji a kan su wa illa cewa akai da kun shar bakake a cikin kayan ba jajaye bane ba dukkan su ba kasancewa amma dai shari'a ita kuma ta yi hani akan mutum ya sanya kaya jajaye shi ma malamai sun yi magana akan su wa'ansu sun halatta wa'ansu kuma sun karhanta shi wa'ansu kuma sun haramta mas'ala ce wadda take da tsawon gaske yake cewa ka anni anzuru ila bayadi saqi kamar ina kallon fararen kwabrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala yace fatawadda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi arwala nan idan muka leka da kai takadimi da ta'khiri a cikin hadisin an kaddamar da wani abu an akharar da wani abu ai cewa ya huto da makayin arwala ba ai arwala ba an huto da makayin arwala manzon Allah lokacin da ya huto har ya kare arwala a cikin tantance kinan nan shi abi Shuhaifa sai yake cewa fatawadda sai arwala kinan wannan fatawadda shine zan dangana shi can kamun Bilal ya huto fatawadda fa kharaja Bilalun bi yuzuki kina yake cewa wa'azin wa'azzara Bilal sai Bilal yayi kiran sallah qala shi abi Shuhaifa yake cewa faja'altu atatabba'u fahu hauna wa hauna sai na sanya nike bibiyar bakin Bilal can da can yace ya qulu yaminan wa shimalan yana cewa bangaren shi na dama da bangaren shi na hagun hayya 'alal falah hayya 'alal salat hayya 'alal falah kinan lokacin da Bilal yazo zai wada hayya 'alal salat sai da ya juya hannun shi na dama yace kuma hayya 'alal falah kinan yana yi lokacin da yazo hayya 'alal salat da hayya 'alal falah yana karkatawa hannun shi na hagun da hannun shi na dama yake cewa summa rukiza lahu anazatu sannan aka kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anaza menene anaza wata sanda ce sandan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda take da kai wanda yake na karhe mai zini kenan mashi muna iya cewa mashi ne amma dai kasan shi saman shi karhe ne a kasan shi sanda ce ita ce aka kafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana ce mata anaza ko kuma ana ce mata ruj yake cewa fa taqaddama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja gaba wa salla zuhr rak'atayn sai ya salla azhar rak'a guda biyu summa lam yazal yusalli rak'atayn manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana salla rak'a guda biyu hatta raja ila al-madina har sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo garin Madina kenan wannan me yake nuna mana yana nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasar yake ba a garin su ba yake ba a garin Makka yake nan kalgashin hadisin waccan riwaya yake cewa bataha Makka a wani kwari na garin Makka anan ne aka buga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tankin da tankin da yake cikin shi wanda aka yi shi da jimamman fata wanda take shi yake cewa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana raka'a guda biyu har sai da ya koma shi shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi tawo Makka yayi kwana 18 ne ko ina tunanin kwana 18 ne ko kwana 23 ne 18 ne ina tunanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin su yana yin kasar masalan kasar idan mun zo hadisi na gaba insha Allah zan mu tattauna masala ce wanda take da sabani kuma take da rikitarwa da yawa a cikin al'umma mu an suna daukar ta akan inda suka sarka kurum waji kurum ya halatta mutum ya yi ta yin kasar shi in kwana nawa zai in shekara ma zai yi barkwan shi shi kurum ya yi kasar shi masala ce wanda malamai sun yi sabani akan shi kuma zan yi kokari mu muddo fada wanda take mafi rinjaye a cikin wannan fada kenan wannan hadisin idan muka leka zan mu gani hadisi ne wanda yake mana bayani akan shar'antin ko mashru'iyyar lokacin da ladani ya zo yana cewa hayya ala salat ya ringa kauda kanji bangaren dama da bangaren hagu hayya ala salat hayya ala fala hayya ala salat hayya ala salat hayya ala fala hayya ala fala wa'ansu suna gani ita ta kasancewa wa'ansu malamai suna ta yi a kan a idan ya zo hayya ala salati ya yi ta a hannun shi na dama hayya ala farahi hayya ala salati ta biyu ya yi ta a hannun shi na hagu wa'ansu kuma suna gani dukkansu idan ya yi ta hayya ala salati ya yi ta a hannun shi na dama wa'ansu kuma hayya ala farahi ya yi shi duka guda biyun ya yi shi a hannun shi na hagu amma dai mafi rinjaye shi shine mutum idan ya ce hayya ala salat ya juya hayya ala farah bangaren hannun shi na hagu wannan shi kuma sunna ce wanda mafi yawan ladanai sun barta dan me yasa Bilal yake wannan abin saboda sautin ya kaiwa duk wanda zai kaiwa duk wanda yake nesa ya ji a yanzu sautin mafi yawa ko da loudspeaker ne idan an karkata zaka gani sautin ya yi tafiya wancan rinjaye to barkana su da suke yi da baki ina yanayi yana karkatawa saboda kowa wanda yake nesa ma ya ji lalle lokacin sallar nan ya kusanto mutum ya hamzarto ya zo ya sallaci sallah a cikin jama'a kuma idan muka leka hadisin zan mu gani da kwai shar'antin kassare sallah sallah rak'a rak'a guda hudu a yanke ta a yi ta guda biyu wannan yana daga cikin rangwame na shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idza daraftum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru kuma idan muka leka san mu gani lalle da kun shi ba mashru'iyyar sanya sitira a lokacin da mutum zai yi sallah ko da mutumin nan a garin Makka yake idan muka dauka ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a garin Makka yi wannan sallah amma dai duk da haka sai da aka sanya aka yi sanya sitira a gaban shi kuma abu na ƙarshe wanda zan mu iya fahimta a ƙarƙashin wannan hadisin tabarruki na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani abu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan mu gani sahabban manzon Allah sosai suna da fadar yi su samu albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shi kuma ban taɓa ji ba daga cikin sahabbai wani ya tafi ya nemi tabarruki a hannun wani ko na yawun shi ko kuma na wani yawun a wani sauran ruwa a rallar shi ko kuma makamancin haka sai hadisi na gaba hadisi na 63 yake cewa ana Abdullah ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallama annahu qala inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibni ummi maktumin wannan hadisi idan muka diba cikin sahih al-bukhari zan mu same shi a cikin kitabul azan babu azani al'ama babu wanda yake bayani akan ladancin makawo idan halaka ne makawo a bashi ladanci yayi kurma fa kurma fa
ta idan muka diba juz'i na 1 shahi na 270 da shahi na 127 hadisi mai lamba ta 617 hadisi ne wanda aka Imam Muslim ya samu shi daga Malik daga Ibn Shihab daga Salim daga baban shi Abdullah ibn Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi haka shi ma Muslim ya rawaito wannan hadisi a cikin kitabu siyam babu annad-dukhul fi sawmi yahsul bi dhulu'i shams yahsulu bi dhulu'i al-fajr babu wanda yake bayani lalle gan farkon azumi yana farawa ne da ketawar alfijir idan muka diba juz'i na uku shahi na 128 hadisi mai lamba ta 1092 zan mu samu wannan hadisin shi ma ya same shi daga Shihab al-Salim ibn Shihab al-Salim an abihi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu yake cewa Abdullah ibn Umar kuma mun yi bayanin shi ba so dai ba so yi wane ne Abdullah ibn Umar shine yana daga cikin mafi manya-manyan masu rawaito marawaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta 73 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bilal yu'adhibu bilayl lalle bilal yana kiran sallah da dare kenan kamu al-fajr yake to fakulu washrabu hatta yu'adhina ibn umm maktum kuci kusha hasse ibn umm maktum yayin kiran sallah ina idan muka leƙa wannan hadisin zan mu gani hadisi ne wanda yake bayyana mana lalle ana shirya mutane kamun lokacin alfijir yake to kenan ana kiran sallah kamun lokacin alfijir yake to daga lokacin da alfijir yake to an baka damar ka ci ka sha har lokacin da za a yi kiran sallah na biyu lokacin da alfijir yake to kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ladabi guda biyu shine Bilal yana kiran sallah na farko wanda zai ba ma mutane labarin ku tashi ku yi abin da ya dace ku yi a wannan lokacin sannan kuma idan lokacin da alfijir ya keto ana zawwa a ce ma ibn umm maktum alfijir ya keto ya tashi ya kiran sallah idan mutane idan suka ji muryar shi sun san da lokacin alfijir ya zo ya keto kuma lokacin akami baki yayi idan muka diba wannan hadisin zan mu gani da kai halaccin yin kiran sallah kamun kiran sallah lokacin kiran sallah sallah asubahi kamun shigar lokaci kamar yadda yake mana bayani Bilal yana kiran sallah da dare kamun lokacin alfijir din yake to kuma idan muka leƙa wannan hadisin zan mu iya ganewa lalle an bada halaccin shari'a ta bada damar a dauki mu ladani guda biyu a masallaci idan wannan idan ya yi kiran sallah farko wannan yana iyawa ya yi kiran sallah na biyu kamar yadda muka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya Bilal kuma ya sanya Abdullah ibn Umm Maktum kuma lalle idan muka diba zan mu gani wannan hadisin yana mana bayani lalle da kuma halaccin a nan bahar da mutane a fadakar da mutane lalle lokaci ya shiga lokacin ci yayi kuma lokacin kame baki yayi kamar yadda wannan hadisin muka gani yana bayani sai hadisi na gaba hadisi na 64 yake cewa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul wannan hadisi ne wanda aka samu shi daga abi sa'id al-khudri da Allah shi tabbata a gare shi abi sa'id al-khudri shine ake ce mai sa'd bin malik bin sinan bin ubayd bin sa'laba bin ubayd bin al-abjar hazara bin auf bin al-haris bin khazraj al-ansar al-madani yana daga cikin tabaka ta farko na daga sirran sahabbun manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ana sanya shi daga cikin waɗanda suka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a kalkashin icce su ne wanda a cikin karatun mu na rijalar wannan mun yi bayani a kansu kuma Abu Sa'id al-Khudri yana daga cikin sahabban da suka yi yaki tare da manzon Allah suka yaki Bani Mustalik tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu a shekara ta 63 a wannan hada ya mutu a shekara ta 64 idan muka diba al-Talaqatul Kubra ta Ibn Sa'd juz'i na 5 shahi na 350 zan mu samu wane ne cikakken bayani wane ne Abu Sa'id al-Khudri haka shi ma al-Kashif na Imam Zahabi juz'i na 1 shahi na 430 zan mu ci wane ne cikakken bayani na Abi Sa'id al-Khudri
yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina idan kuka ji ladani yana kiran sallah yace faqulu misla ma yaqulu kuci kwatan kwatin abinda yake cewa idan duk lokacin a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sami'tumul mu'adhdhina lis-salati yace fa ajibu idan kuka ji ladani yana kiran sallah to ku amsa mai kenan shi shine bi an taqulu misla ma yaqulu ku hadi kwatan kwatin abinda ladanin nan yake cewa kenan lokacin da yake kabbara ku ce ku ba ku kabbara irin da tunda fa'ul istinafiyya ce kurum ku dandare daga yawani ku ma ku hadi kenan idan yayi kabbara Allahu akbar Allahu akbar ku ma ku ce Allahu akbar Allahu akbar haka duk lokacin idan ya zo yayi ashhadu an la ilaha illallah ku ma ku yi ashhadu an la ilaha illallah har zuwa ƙarshe sai wuri daya lokacin da zai ce la hayya ala salati tahayya ala fala a lokacin nan an ba ku dama ku kuma ku ce la haula wala quwwata illa billah sabida la haula wala quwwata illa billah mutun yana nema ne Allah ya kama ni ba mu gane da wani ƙarfi ba wata dabara sai ga ubangiji na kenan kana nema ne kana istirjai ne zuwa ga ubanginka ya kama maka ya jagorance ka ga samun ka taika sallaci wannan sallar ka tsaya tare da mutane ka sallace ta kenan wannan wurin shi kadai ne wanda aka bayar dama idan ya ce ayya ala salatu ba a meme ta ba abin da yake wada ba sai dai a ce la haula wala quwwata illa billah sabida idan wanda ya amshi irin wannan kiran sallah idan liman yace ladan yace Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka amsa yace to zaka samu kwatan kwacin wannan ladan irin ladan da shi ladan nan zai samu sai dai daraja ku ba dai ba amma dai zaka samu ladan kai ma kamar kai ladan kiran sallah kenan diddan ku yi tarayya da kai da ladani a cikin da kai da ladani a wurin lada sabida shi aka shar'anta wa al'umma su ringa amsa kiran sallah lokacin da limami lokacin da ladani yake cewa Allahu akbar amimeta kwatankwacin abin da yake faɗe kenan idan muka diba zan mu gani wannan hadisin da kai mashru'iyyar ya amsa abinda ladani yake faɗa idan ladani idan yayi ba yayi kabbara kai ma ka maimaita abinda yake faɗa kuma wannan ijma'in malamai duka sun yi akan wannan kuma ya kasance amsa kiran bayan lokacin da mutum zai amsa abinda limami abinda ladani zai wadi ya kasance mubasharatan bayan abinda ya wadi fa'ul nan fa'ul ce wanda take bayani akan tafsir ba isra'i rafiya ba kamar yanda yanzu ya gabata na wadi sai wata fa'ida kalkashin wannan hadisin zan mu gani da kwai hadisi wanda Jabir bin Abdullah ya rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda yake sahih bukhari hadisi mai lamba ta 1614 yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qala hina yasma'u nida allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'thuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah yake cewa lalle manzo Allah bai tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake lokacin da yake sauraron kiran sallah duk wanda yake lokacin da yake sauraron kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadin al-wasilata wal fadila wa ba'thuhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta yake cewa halat lahu shafa'ati yawm al-qiyamah lalle cintona ya tabbata a gare shi ya cancanci cintona a ranar tashin kiyama kenan ni kokari mu zagine dan sai duk lokacin da muka ji ladani ya gama kiran sallah mu ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati me wannan adda mu neman ne wannan matsayi a wurin ubangiji shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana lamani wani matsayi ya mana lamani cetan shi a ranar tashin kiyama lokacin da babu wani ceto illa cetan manzon Allah kuma sai wanda ubangiji ya bashi damar yin ceto sai babi na gaba shine babu istiqbalu al-qibla babi wanda yake bayani akan fuskantar al-qibla kamar yanda darasi wanda ya gabata muka yi bayani akan al-qibla muke cewa da kai wanda a darasin rijal ne muke bayani akan wanda suke bayani wanda aka ce akan wannan aya fasara ta da muka zo muka yi bayani akan ake cewa sai ashabul qiblatain su ne wanda suke sallah a al-qibla guda biyu muka yi bayani akan al-qibla ainihin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon baitin maqdis bayan shi kuma aka saukar mai da aya wanda take bayani akan an juyawa al-qibla shi zuwa ya fuskanci Ka'aba inda yake so ina al-qibla idan aka ce mana al-qibla yanzu shi shine Ka'aba Ka'aba wadda take can garin Makka ita ce kenan ita ce muke fuskanta ita muke yin sallah a gabanta kuma kasancewar masala ce wadda aka yi ijma'i akan ta bangaren sunna da littafi da sunna kuma da ijma'in malamai kuma lalle sallah ba ta tabbata tilasti an muskanta al-qibla sai dai da uzuri akan ban sani ba idan ka yi sallah to wannan sallah ka ta halatta amma dai lokacin da ka sani to hakika sallah ta haramta akan ka wannan hadisin hadisi na 65 yake cewa ana Abdullah bin Umar radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala dhahri rahilatihi haythu kana wajhuhu yuhibu bi ra'sihi wa kana ibn Umar yaf'alu wa fi riwayatin kana yuthu ala ba'ihi wa muslim kayra annahu la yusalli alayha al-maktuba wa al-bukhari illa al-fara'id wannan hadisin an samu shi daga Abdullah bin Umar kamar yanda Imam Bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin sahihin shi hadisi mai lamba 1150 haka shi ma Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba ta 700 yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin sallar nafila akan dabbar shi lokacin da yake da kafaro yace haisu kana wajhu inda fuskar shi inda take fuskanta yuhu bi ra'sihi yana nuni ne da kanshi wa kana ibnu umar yaf'alu kuma ibnu umar ma ya kasance yana aikata kokon kwatin haka wa fi riwayati a wata riwaya wadda riwaya imamu riwayo tari ce wadda zan mu same ta hadisi na 999 yake cewa kana yutu ala ba'idi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yutu akan gafunci akan taguwar shi wani muslim kuma riwayar muslim riwaya ce wanda zan same ta hadisi na 2700 karkashin wancan hadisin yake cewa gaira annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya sallatar sallah wanda take ta farilla al-maktuba su shine salloli guda biyar wanda aka farilla mana yake cewa wani bukhari na daga riwayar bukhari riwayar bukhari hadisi mai lamba ta 1000 yake cewa illal fara'id sai dai wanda salloli wanda suke farilla wanda aka farilla yanzu shine kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi akan dabbar shi kenan kuma bayan haka sallolin nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su ne akan dabbar shi kuma inda dabbar shi ta husanta a nan yake kenan baya husanta aljanna kenan inda dabbar shi ta husanta a nan yake amma dai ita sallar farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sukowa yana yin ta yana husantar aljanna kenan idan muka leka zan mu gani daga cikin hukunce wannan hadisin lalle an halatta sallah halattar sallah sallar nafila a cikin bulaguro lokacin da mutum yake saman dabbar shi kuma lalle shi wannan Ibn Umar da yake daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa kudaici akan bibiyar asar din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yana iyakacin kokarin shi ma a ci yayi shi irin yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi idan muka leka zan mu gani imamu Ahmad da Abi Saud sun tayi akan lalle huskantar al-qibla lokacin sallah ya zamanto wajibi kenan idan mutum idan zai yi sallah lokacin koda nafila ce zai yi wajibi ne fuskanci al-qibla lokacin da zai fara sallah koda dabbar ta shiga zakar ta ce amma dai farkon sallah wajibin shi ne ya juya ya fuskanci al-qibla sai dai idan ya kasance lokacin da darura lokacin da an ba mutum damar yayi imani yayi nuni a lokacin da zai tsaya lokacin da zai yi rukuni da lokacin da zai sujada yayi imani da kanshi kenan yayi nuni da kanshi sai hadisi na 66 shi ma hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Umar yake cewa an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu qala bainama an-nas bi Quba fi salati as-subh iz ja'ahum atin fa qala inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qad unzila alayhi al-laylata Qur'an وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة وأن حديثنا ستند شدة تلقشم وأن حديثنا وأن للتاهي شما حديثنا وأن أقساموش لك عبد الله بن عمر يجي تيوى بينما الناس بقباء لقياين دمتاني سكي قباء في صلاة الصبح على لقة سلة أصباه إذ جاءهم آتي wani mai kira sai ya zo musu fa qala sai yace innan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qad unzila alaihi al-lailata qur'an lalle manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi an sabkar mai al-qur'ani a daddare wa qad umira an yastaqbil al-ka'bata kuma hakika an umurce shi ya huskanci al-qibla ya huskanci ka'aba kenan garin makka fastaqbiluha to ku jiya ku huskance ta wa kanat wujuhuhum ila sham lokacin da ya tarar da su suna salla huskokin su suna huskantar sham kenan baitul maqdis kenan qudus yace fastadaru ila ka'aba sai suka juya suka huskanci ka'aba kenan idan muka leka zan mu gani lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira daga makka zuwa garin madina kuma a garin madina ai mun sani garin madina yahudawa ne suka babaye shi su ne a gehe suna nan suna jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya huto a cikin su saboda an ba su labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ubangiji yake wadi mana ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san manzo Allah kamar yadda suka san iyansu na cikin su sai yake cewa a lokacin da yahudawa suna nan suna jiran manzo Allah sai ga manzo Allah ya fito kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suke ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama izgili kasancewa ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam huskar shi tahi zuciyar shi tahi ko daukiwa akan ya ringa huskantar garin bai ba Ka'aba akan baitul maqdis a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah wata 16 yana huskantar Qudus bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina a wani faɗa aka ce a wata 17 manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi yana huskantar baitul maqdis kamun a huskantar da shi zuwa ga garin Makka zuwa ga Ka'aba a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ran shi tana so a ce wata rana ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce min ya fasa kallon baitul maqdis yana huskantar Ka'aba saboda baitul maqdis na su waye na su na banu Isra'ila shi yahudawa abin alfahari ne akan su to gashi na annabin ya zo kuma annabin da ya zo har yanzu alƙibla mu ita yake huskanta lokacin da yake sallah to manzo Allah ran shi tana so a ce shi ma yana huskantar Ka'aba ga inda garin sa yake kuma ga inda dakin Allah yake a lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya sabka mai wannan aya kannara taqallubu wajhi ka bisaba falawalli yadaka qiblaha qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wani zai yake cewa hakika mun ga wannan mun ga huskarka tana mun ga zuciyarka tana so ta juya zuwa ga Ka'aba idan lokacin da zaka yi sallah to hakika zan mu juya maka mun juya maka huskarka ta yi zuwa ga inda zuciyarka ta yi so ka juya huskarka zuwa ga Masjidul Haram masallacin ubangiji wanda yake mai tsarki shine Ka'aba a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni lokacin da za a yi aka canza al-qibla daga baitul maqdis aka koma ana huskantar Ka'aba lokacin nan su kuma wa'annan mutanen wanda suke Quba shine ake yi masallul qiblataini masallaci wanda yake da al-qibla guda suna salla suna huskantar Sham suna huskantar baitul maqdis a lokacin nan wani mai kira yazo yana ce musu to ku juya an sabka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aya qad nara taqallubu wajhika fis sama to kuma ku juya ku huskanci baitul maqdis ku huskanci Ka'aba a lokacin nan suka juya suka huskanci Ka'aba wasu babu tantama su ce a bari mu ƙara salla sannan mu juya sallar mu ta gaba ko da suka ci umarni suka juya suka huskanci Ka'aba kuma haka ake so da musulmi idan ya ji hukuncin ubangiji da manzon shi to hakika idza qada Allahu wa rasuluhu amara an yakuna lahum khiyaratu min amri idan manzo Allah da wajin suka yanke hukunci to ya kasance shine mafi kyau a wurin su shine abin alfahari a wurin su kuma abinda sun yi su kokarin su zartar da shi suna masu horon ciki a kanci zan waye suna cikin sallah ya musu shela a an canza alƙibla suka juya suka fuskanci inda aka ba da umarni a fuskanci alƙibla kenan idan muka leƙa wannan hadisin zan magani lalle waɗannan mutanen wanda suke sallah sallah asubahi a masallacin uba Allah ya datar da su da wani shikihu da wata ganewa lokacin da aka ba su labari lokacin da suka juya suka fuskanci alƙibla ita ce Ka'aba idan muka diba zan mu gani lalle alƙibla ta kasance kamun wata na 17 ga hijirar mu ga bayan wata 17 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da aka aiko shi ana fuskantar alƙibla ana fuskantar baitul maqdis bayan shi bayan watan shi na 7 a garin Makka a garin Madina aka fuskanta ne alƙibla shi zuwa ga Ka'aba ce lalle kuma lalle alƙibla wanda aka yardan ma musulmai su yi sallah suna masu fuskantar ta ita ce Ka'aba kenan duk wanda ya juya ya fuskanci wata alƙibla kuma bayan wannan hakika sallar shi ba cikakka bace ba sallar shi lalatacciya ce sai hadisi na 67 yake cewa an Anas bin Sirin qala istaqbalana Anas radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham falakinahu bi'ain at-tamr fara'aytuhu yusalli ala himari wajhuhu min dal-janib ya'ni an yasari al-qibla faqultu ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla faqala lawla anni ra'aytu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallama yaf'aluhu ma fa'altuhu wannan hadisi ne wanda Imam Bukhari ya fitar da shi a cikin sahihin shi hadisi mai lamba 1100 haka shi ma Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 702 hadisi ne wanda aka same shi daga Anas bin Sirin yarda Allah ya tabbata a gare shi yake cewa istaqbalna Anas radiyallahu anhu hina qadima min ash-sham mun tarbi Anas bin Malik lokacin da ya huto daga garin sham falaqinahu bi'ain at-tamr sai muka same shi a wani wuri wanda ake ce mai ainihin tam shine fara'aituhu yusalli ala himar sai naga Anas yana salla akan jakkin shi wajhuhu min zaljani kuma huskar shi ta juya ma alqibla yani an yasari alqibla ai yana nihin ya juya ne a gehen alqibla kenan ya ba ma alqibla hannun shi daga hagu kenan ba alqibla yake fuskanta ba yace faqultu shi Anas bin Sirin sai ya ce wa Anas ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla Anas na ganka kana salla a bayan qibla ba akan qibla ba akan al-qibla ba sai ya ce faqala Anas ya ce me laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu ma fa'altu inda ba dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana aikata haka ba ai ma da ban aikata ba me yake nuna mana kiran sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Anas ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin da muka karanta na farko bai kace wannan bawe yake bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana salla akan dabbar shi ba tare da ya huskanci alƙibla ba amma dai ba sallar farilla ba sallar wanda take kalafina kenan Ibn Sirin Anas bin Sirin yake cewa a'a yanzu me sai da Anas na ga kana sallah ko ba bayan alƙibla a'a Anas ya ce in ba dan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana yi ba mun ba da aikata ba kenan hukuncin abun hawa hukuncin jakki hukuncin mutsa kenan hukuncin jirgi kenan duk lokacin da mutum misalin mutum ne yana nazartar sallar wannaha ya kama bulaguro da garin zai bulaguro mai nisa ya shiga cikin mota to hakika an ba shi dama ko da malikin da yake fuskanta ba in dai da awalai an ba shi dama akan cikin mota shi ya yi sallar shi kenan zan iya kiyasi akan dabba ce abun hawa abun hawa ne kenan yana iya yin sallar shi in dai ba sallah wadda take ta farilla ba sallar nafila mutum yana iyawa ya yi ita kuma sallar farilla an ba ka dama lokacin da kake bulaguro ka yi kasarinka an ba ka dama ka yi jam'i takadimi ko da akhiri inda kasancewa ba a samu hadisi ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an samu manzon Allah ya yi jam'i da akhiri ba kenan ya aka ya bar sallar azhar shi lokacin sallar la'asar da ya shiga sannan ya ayyanta ba a samu manzon Allah ya yi ba amma dai malamai sun halatta wannan ana iya takadimi ana iya akhiri ka yi sallar asar a lokacin sallar azhar kenan ka haka suka yi kasar su ko kuma ka bari lokacin sallar asar da ya shiga amma ya daga sannan ka hada mazawar inda asarin a lokacin da ka aika yi shi
inda kasancewa ana so idan lokacin da asar ya shiga mutum ya kawo shi daga guda biyu ya yi su ba su ne bari sai kuma lokacin sallar asar kai ba lokacin da ya ja ai kokari a yanke ai wannan kuma abu ne wanda mafi yawa masu bulaguro suna samu dukani akan wannan za a kama hanya daga nan zuwa bulaguro ke nisa daga ni wa'azi da san ba hukuncin hukuncin kasar ba daga lokacin da kai niyyar bulaguro ka kama hanya hakika hukuncin kasar ya hawo kanka kana iyawa sallah dinki raka'a hudu ka yanke ta kai sallah ka kai 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 ta guda biyu idan kai guda biyu kuma kana iya hada su tsarin karin shi banda sallah asbahi sayyidi sallah asbahi babu wata sallah wanda take kusa da ita an baka dama sallah azhar da Allah asar kuma magriba da isha kenan mutum ke dora ba kai shi hakika hakika wannan addinin namu addini ne wanda yake mai sauki kuma duk lokacin da mutum ya nema ya tsananta ma kai shi hakika addinin nan sai ya rinja sauki ne aka baka da kawo ka kun tsaya lokacin sallah yayi to kai kokari ka sarka ka hada wannan sallah guda biyu ku yi jami ku hada magar azhar da asar shikenan kun huta ba ba ku ba wata sallah kuma sai kun tirka da magarba idan lokacin magarba ya shiga kun kuna iyawa ku hada su a lokacin da kun kuma iya ku bar dai lokacin sallar isha ya shiga sai ku yi magarba kun sai ku yi sallar isha dukkan su kuma an baka dama ka kassare su kai raka'a guda biyu mu ba ku kai raka'a guda biyu sai sallar magariba ba baka dama ba kai dai da rabi ba san baka dama je kai kokari ka take su guda uku inda ana dai rabin ma ubangiji da ya bani sha kenan wannan shi shine karshen wannan babu kenan wannan babu idan muka wannan hadisin da muka karanta na karshe hadisi na 67 yana mana bayani dalle sallar anas sallar anas ba nafila bai ba farilla bace me yake yi ba nafila ce yake yi shine nan malumai suka ce shin shi Anas kalkashin wannan hadisin da yace ya ga manzon Allah yana yi nafila ce yake yi ko farilla sai mu koma wancan hadisin da muka karanta a shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaishe yana yin nafila ba farilla bace ba yake yi ba kenan Anas sallar nafila ce yake yi ba farilla ba kenan halatta yin sallar nafila ko da akan jaki mutum yake yi ai mun gani ai manzon Allah shi akan rafuli da yake akan taguwa shi ce yayi amma dai Anas yayi ta akan jaki kenan dukkan wani abun hawa dukkan su zama musu jukungoro dukkan su hukuncin su daya insha Allah kenan kasancewar lokaci ya ja kuma sabon babe ne zan mu shiga sai mu dan dagaita mu takaita anan abinda muka wada dai Allah ba mu dalai shi kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta mana iyayenmu da kakanninmu Allah ya gafarta wa malamanmu Allah sanya wannan karatun da muke yi muna yi dan shi kuma ya kasance mana hujja ne a gaban Ubangiji Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk